Kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa ƙarƙashin jagorancin Senata Adeola Olamilekan Solomon ya ce ƙudurin kasafin kuɗi na shekara 2022 ya ƙunshi tallafin man fetur, amma babu wani tanadi na tallafin sufurin da ake shirin yi na naira 5,000 ga wasu 'yan Najeriya su miliyan 40 wanda zai kai naira triliyan 2.4 a duk shekara.
This budget we are considering contains subsidy. And how do we raise this money to pay these 40 million Nigeria?
Olamilekan ya ce in har za a bada irin wannan tallafi to sai an aika da takarda zuwa majalisar ƙasa don ganin yadda zai yi a bawa 'yan Najeriya su miliyan 40 alawus din sufuri. Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki Abubakar Ali yana ganin akwai abin dubawa a wannan yunkurin bada tallafin kuɗin sufurin.
Ta ina wani irin abubuwa za a yi amfani da shi a bada wannan kuɗaɗen nan? Kada a manta fa a cikin wannan halin nan da ake ciki na COVID ba a manta da gaggawa ba. Yara ba sa zuwa makaranta, an waye gari, an ce an ciyar da yaran makaranta kuɗi biliyoyi. Saboda haka wannan ma in ba a maida hankali ba hanyar da zai bi kenan.
Shi kuwa tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya yi tsokaci akan wannan batun.
Idan kun tuna, gwamnatin tarayya ta ce ba za ta sake biyan tallafi akan man fetur ba, ma'ana babu tallafi. Saboda haka ne ma suka goge PPPRA cewar wato babu wani dan kasuwa da za a bari ya je ya sayo mai daga waje domin ya ƙara kuɗin akai. To amma abin mamaki shine NNPC ita ce kadai take sayo man nan daga waje. Abin tambaya shine ina NNPC take samo kuɗin sayo wannan kaya?
A wani mataki na mai da martani, ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmad ta ce ba zai yiwu Najeriya ta ci gaba da biyan tallafi ba.
Is another wake up call. It's like shaking everybody out of maybe the stupor that we're in.
Zainab ta ce wannan matashiya ce gare mu duka, saboda haka gabanin shirin cire tallafin gaba ɗaya nan da tsakiyar shekara 2022 gwamnati tana kokari tare da abokan aikinta wajen rage zafin kan talakawa. Daya daga cikin hanyoyin rage zafin shine bada kuɗin mota na wata-wata 5,000 ga mutane miliyan 40 da suka cancanta a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.